nasa kacara ngate nanku kacara na mede gizo sa kura tana tallata shine sai gizo sai ice zai saya sai isa ya da akwana biyu sai kura sai ta zo sai take da gizo ya biya ta kudin ta sai gizo ya ce to ki tafi du ki taro namun daji su zo domin su sheda na biya ki kudin ko sai ta je du ta kirawo su raƙumin dawa su zaki su ɓauna du ta kirawo su sai da suka zo to dama ya faɗa matarsa ta ce zai shiga cikin rumbu amma idan sun zo suna mun daji wanda ike so ya karɓi kuɗin ya shiga ya fito da shi sai isa muka mai kaifi dubu ɗaya rumbu ya shiga shikin nan sai ga kura ta zo da namun daji tu sai suka ce salamu alaikum alaikum salam suka gaisa da oki suka ce ina malam gizo suka ce ai yana nan ciki cikin rumbu neman sa ake sai ta ce suka ce eh zai biya kuɗin sa da isa sai aka ce to sai ta ce ai in kun leƙa cikin rumbu sai ku fito da shi yana nan ciki ya ce mai son ganin sa leƙa aka ce to wa zai leƙa sai raƙumin dawa ya ce ai ni na leƙa saboda kitan yana da dogon wuya sai ya leƙa ko da ya leƙa raƙumi ya ɗaga rumbu gizo ya sharɓe ka ya yanke kan raƙumi sai ya faɗi sharaf raƙumi shiru-shiru aka ce na raƙumi to sai kuma jaki ka je ka gani
isa da wayo ya ke
da jaki ileƙa shi ma ya yanke wuya kowa daga nan sai da gida a guje malam suka leƙo su ga raƙumi ba rai jaki ba rai kowa sai gida a guje hakura tana zawaye shi ke nan kin gani bai biya kuɗi ba ga kuma wani nama ya samu ko? Ki kashi a wani gari akwai wata yarinya da ake kira burtuntuna to tana da ƙanninta guda uku da dawa da shinkafa da alkama ba gero namiji ne to ita burtuntuna uwarta ta mutu to tana zaune a gurin su kishiyoyin uwarta amma ba sa kulawa da ita kuma gata nan duk kullum dauɗa ba ta wanka duzanuwanta sun yayyage gata nan dai kamar dai wanda uwar shi ta mutu su kuwa a masu kwalliya sa masu tufafi masu kyau da su ƴan kunne masu tsada kullum tana ganin su ko aiki aka tashi a gidan sai a ce burtuntuna ki zo ki wanke-wanke ki zo ki yi shara komi da za a yi a gidan na aiki to ita burtuntuna za ta kullum suna nan to a wani gari kuma akwai wani sarki da ɗansa ya wanda ike so ya yi aure to an kawo masa mata iri-iri da aura amma ya ce shi bai ga wanda ransa ike so ba sai ya ce da ubansa amma in uban ya yarda yana so ya fita cikin duniya da nemo mata da kansa shikenan sai ubangiji to kaje ba ka sa shikenan sai ya fita da ya tafi sai ana kai shi garin nan na tsohuwar tuntuna sai ya sauka a gidan wata tsohuwa ya faɗa mata abinda yake tafi da shi ce shi dai ya zo ya duba mata wadda zai aura saboda duk garin su bai ga mata da ta dace da shi ba ke kuma ya tsohuwa kin san a cikin gidan su furtuntuna akwai wa'annan yara da shinkafa da alkama da dawa wa'anda suke kyawa ne a garin to sai ta je gidan su furtuntuna ta je ta faɗa musu ta ce ko za ku zo ga wani ɗan sarki ya zo yana neman mata ko Allah zai sa a cikinku zai auri wani sai iyayensu suka yi ta murna aka yi masu kwalliya aka yi masu kitso da ƙunshi aka sa musu kayansu sababbi masu kyau shikenan ita ko burtuntuna tana zaune sai ta ce da wadda take riƙanta ko ta ce ina so ni ma na ji ita ce ba tsaki ba haka dutsun ma ba zai ba ki zannuwa ki sa ko ƙunshi ko sai ki ce za ki ba za ki ko ina ba sai ta ce to shi kenan sai suka tafi sai ta sace da baya ta tafiyarta shi kenan ta tafi su suna cikin tafiya su kuma su shinkafa sai suka gamu da wata tsohuwa tana wanka a wani bakin rafi sai tsohuwar ta ce shinkafa zo ki juɗa ni mana kin gani hannuna baya isa bayana ta ce ta in juɗa ki ba hankura na sha kwalliya ta na jiƙe ba ki san kuma inda zan tafi ba alaikum salam sai ta ce to je ki sai ta ce alkama ke ko ba sai ta ce a yata ma ba ta juɗa ki ba sai ni ba zan juɗa ki ba sai ta ce to shi kenan haka ma dawa ita ma ta ƙi juɗa ta shikenan sai suka wuce can sai ga burtuntuna ta zo da burtuntuna ta zo sai tsohuwan nan ta ce sai ta ce zo ki juɗa ni sai burtuntuna ta ce to sai ta ce da ta zo tana cuɗa ta sai ta ga bayan tsohuwan nan ya ɓurme sai ta ga wani ɗan takwashi shi cikin ɗan takwashi da kayayyaki sai ta ce oh la ilaha illallah to ina cuɗa ki kuma ga shi na ɗan takwashin bayan ki ya ɓurme har da wani ɗan ta ce me kika gani sai ta ce ɗan takwashi sai ta ce to ɗauko sai ta ɗauko sai ta ce to shigo cikin ruwa sai ta shiga cikin ruwa ko da ta shiga cikin ruwa yarinya sai ta gani duk munin nan nata babu ta zama kyakkyawa duka ce bature ga gashi kamar na laraba ido dara da mala sai ta ce duba a cikin ɗan kwatashin nan ta duba ta ga zinariya azurfa ɗan kunne abun wuya ta ce to ɗauko ta baki ta je ta ɗauko zannuwa garan biskai ne silikai ne adamfofi sufa da yayan sufa ke kyawa sai ta ce to wanda kike so duk ta zuba kayan ta sa yaren gwal zinariya ta zuba azurfa ga kai ta ka ce aljanna da kinganta sai ta ce to ta ce inda za su tafi gidan wani ɗan sarki ne da yake neman mata amma ba zai auri kowa daga cikinsu ba sai wanda ya faɗi sunansa idan kin je ya tambaye ki ki ce sunansa da sikindari ne sai ta ce to ta yi godiya sai ta tafi shikenan da suka isa ita tana ba su sai su shinkafa da su alkama suka isa gidan ɗan tsohuwa sai suka je suka iske ɗan sarki yana cikin ɗaki a rufe sai ta ce to ta buɗe ta ce ya ce to ani ko suna so su gani ba za su gani ba sai sun faɗi suna saboda haka su tsaya ta daga wannan kofa yace to sai ta ce to ta fada masa sai suka ji sai aka ce to shinkafa ki fara sai ta je ta ce asala sala dan yaro asala sala yace wane ne nan yarinya wace ce nan tace shinkafa ce dan yaro take asala sala tace na ji naki suna yarinya ba ina wasu na ya tace ban san ka ba dan yaro ban san ka ba tace koma da baya yarinya koma da baya sai ta koma eh shinkafa sai alkama ta zo ita ma ta yi waka tace ita ma bata sani sunansa ba dawa ita ma ta zo ita ma ta yi waka tace ita ma bata san shi can sai ga buttuntuna ma ta ci kwalli amma ta zuba zuya ga siliki ga karam ta kyalli kan aljana ta taho ta ake ta ga wata nan ta ɗinta wannan wace ce su ƴan uwanta ba su gane ko wace ce ba sai ta zo sai suka ce aha yo dan kulliyarta ai bata san ita ma dai sunan nasa ba tunda dai Allah ya sa da suna zai yi amfani ko sai suka ce to ba ma ji dai shikenan sai ta zo ta asala sala dan yaro asala sala yace wace ce nan yarinya wace ce nan yace burtuntuna ce take maka asala sala yace na ji naki suna yarinya faɗi nawa suna tace daskin daridi dan yaro daskin daridi yace bude shigo yarinya bude shigo sai ta bude kofa sai kofa ma ta bude da kanta sai ta shige sai ita wa ɗan tsuwa to yanzu nayi mata ya ga ko mata kyakkyawa sai su shinkawa suka rewa ce ɗakila wala wannan ba burtuntuna wata burtuntuna ce bai ba ta gidanmu ba an suka je gidansu suka je suka ga burtuntuna ba ta ne ta ce suka dawo burtuntuna ta ce ni ce dai da kuka raina da komi ku ce ni ce shara ni ke wanki ni ce daka ni ce komi na gidan nan to kun ga inda Allah ne da ni to ni ce dai suka yi ta mamaki suna jan haushi ta samu ta auri sarki dan sarkin nan aka ba ta kayayyaki kaya iri ta je ta kai wa uwan goyenta kina suka yi amansu kina kuma daga ba suka ta can garin ubansu suka yi amansu ha'a rungus aikin ga ita ta tumma ta jibinta kashe tazo sai tazo a sai muka je muka shirya benci da muka shirya benci muka ebe tebri na cin abinci muka sa a gefe ebe muka cire to du yara sun zo masu kwabo sun ba mu ni na tsaya a kofar gida in sun ba ni sai in rubuta one kwabo basu takarda basu tikiti sai su shiga sai to amma mun ji kunya da za mu yi rawa kai sai na ce to ku je ku yi ke daga India ki fara taje ni zan ce domin dubin tara mutane wajen amma ba du ɗan makaranta yara kamar muni amma su manya suna ta aikinsu ko manya ma'yan mata the big ones
to
ko
to sun iya
suna jaraba suna karatu
to
amma sai na ce kin gani mun tara mutane kuma kin zo yanzu kin ce ba za ki iya
To sai ta ce to wa zai yi rawa an waka sai a muje mu uku mu yi in kin gama sai kuma sai ta ce to muje mun yi muna hoti
bin shi ba
hoti
na ke sada
hoti ho ko kin san wakar hoti ho
a'a
ho a cikin sinima ake yi ana hoti ho hoti ho jara kiro jara kiro ri ke jara kiro ri Malake, malake, jara kiro, hoti ho, hoti ho, hoti ho, hoti ho. Sai dai, tai,
tai rawa,
tai rawa,
to.
Sai ta fito, sai yara sun yi ta tari, sai suka yi tara. Mun yi mun
tabe.
Sun yi tabe. Sun yi clap, ko?
Aha.
Sai. Ka. Sai balaraba ne an ce to keke je to sai na shiga rawa to su kuma na kuwa mun koya waka ana wakar na tuno ina yin waka hoti ho daga laraba ce larabawa mun ce yamal shimal shimal ya malum wata kalin jamilin habib lalalalalala abin dare na yi ta rawa na yin waka da kaina domin ni balarabe ya ko sai na yi ta rawa na juyi sai na yi haka na du sai sun ya domin ba kin sani a makaranta ba wani abun wasa sosai a da amma wannan ya sa sun yi farin ciki mai kyau to sai baturiya ta shiga ita kuma ta yi nata ta yi naman cewa ɗan wanda waka ta yi kuwa baturiya domin waƙoƙi ta yi wallahi na manta na turanci baturiya amma ita ce wadda ta yi na scotland ta ce oh dear what can zama ta be dear dear what can zama ta be oh dear but can zama ta bi domin salon na sun fa sai yara sun iya waka sai sun yi suna odiya sai ga malamar ta girki ko tana zaune to ta gani amma ita ibo sai ta je ta faɗa a o principal ta ce abba da wasu sun shirya wani wasa a hostel yara su ki murna kai an ba mu prize giving an ba ni
Allah
an ba ni hoda da
hoda
da sabulu
wani ne hoda
powder
aha hoda
to sai ta faɗa a cikin assembly ta ce wannan yana da kyau domin ya nuna abba tana sha'awar zama wata babbar mutum a cikin duniya ga shi nan ta yi wani abu sha'awa ta yi I was very proud
kai
sai muke every Sunday sai na shirya wasa Allah har na fita makaranta to
amma daga shekara
goma
sha biyu zuwa
sha biyar
kai
sai an ce cikin jarabawa da nayi banci lissafi na ci 49 ba lissafi my final exam I was not successful in my math. I was supposed to have 50 at least, but I couldn't. But because of my conduct, they gave me the certificate.
Okay.
I was very proud. Amma a lokacin I did it for myself. Ban san muhimmancin shi a cikin malamai. I cried so many things.
Har yanzu ga chaka dutse ga yara
kai amma kinga naje na kiwo a makaranta ni na far naje da rabbit a cikin makaranta zomo
ah na gani
to
sun ce saboda kina da ilmi kin iya kin iya yi duka.
I was 16. Uh-huh. I took my rabbit. Sai principal tace why ya kawo zomo a cikin makaranta yan mata women's training college an kawo zomo an ce abba tace no wonder a kira wuta sai na zo sai na ce oh, I was looking for you, Mrs. Five. She said, for what? I said, for some letters for my rabbit. And she laughed. but it's our mother for that, come on. So I kept my rabbit. Allah.
Okay.
I know she was going to fight. When she was just
so you made her laugh instead.
Yes. Okay. Amma na cikin a makaranta a ajinmu na yi ƙoƙari na iya harshen turanci kaɗan inda zan yi magana da sauran malamai fiye da ɗan makaranta domin ina kankamba I was always with them. I took their bag and escort them and tried to speak to them. To sai na yi kankamba sai na iya harshen English kaɗan to sai in yi magana ba na jin tsoro kuma muna yin wasa in za mu tafi hutu to mun yi tatsuniya sai mu yi kuma wasa da shi ka? Kullum ni ce sarki. Kullum ni ce nike acting kamar sarki domin na iya naɗi. Kin ga wani ko?
A'a. Sake fara.
Ina yin wasa. Ni ce sarki.
To.
Ko?
Kamar sarki
wani lokaci
sarki ya yi wasa kamar sarkin Kano Kinduna to
yana yi
tare da takardu
da
baba
da rigarsa ko da su takalmi da sanda to
kin yi wancan wani iri
amma mun shirya daga tatsuniyar da takitse kaman mai maki tatsuniyar burtuntuna to sai mu yi wasa ni ɗan sarki sai in yi naɗi sai mu yi amma kin ga kura ko a malamke kin san shi ba kura
kura
wheelbarrow shi ne mota sarki sai in tuka sai dariya ga naɗi na yi na aro naɗi na mai gadi na yi kullum ka makaranta da daɗi ko
amma in bakin shi lissafi ba kina kamar koko ba so
amma ina yi ku domin malamar lissafi ko ta yi man duka da fari
shi isa
a head Ini dia rumputan. Doki,
doki.
Loke. Ini siapa kan? Zua.
Bagaimana?
Zua, kasar. Zinda. Aku mana play kenang. WhatsApp, juga ni. WhatsApp. Harshin hasa akan labarin daura.
Me
mutum lokacin da mutum ya hau ko tuka wani doki.
Kun tuka ko?
Ya tuka doki amma ga doki ana shine daga ita ce. Amma doki shine kamar wani doki sosai da rai
to
saboda sun sun sa suspenders kenan kinsa daga straps
tsumma
tsumma
ban sani
tsumma kinsa ni kin otake da wani mutum ko to an sa zane a nan a kan wando an sa zane zuwa wando a can don wando ba su fada ba
to na gan
shi ne zane kamar wannan Anna, ko.
Oh, Maya Piko.
Anna.
Godo.
Godo?
Godani.
Godo?
Godo.
Ko?
Kamam.
Wana.
Haka. Ko?
Haka.
Ko ba haka? Wani kuma haka.
Amase, an.
Wanga dada wando?
Sashi, akan.
Mutuma.
Doki. Lokacin da wancan mutum ya hau doki ya
I have to tell you in English
he lifted it up
so he was like this on top of this wooden doki and he had these straps like this you know and the straps were attached to the horse so that he had the reins and it was short enough so that when he wanted to ride he would go clunk and the horse's feet would hit the ground and they would make a noise and he would lift up the straps to move the horse.
Who was that? Is a real man
on a real man on a wooden horse.
Aha.
And it sounded just like a real horse.
Abu mama.
Go.
But always gulum suni wasadiawa akasan Niger suni fet kena
fet
they have a festival once a year all the schools make a play and they compete and then they videotape the plays so